الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadan kaya a cikin garin Kano, a wannan yammaci na Litinin daren Talata, yau 12 ga watan Al-Muharram, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437, wanda kuma ya zo daidai da 26 ga watan 10 miladiya ta 2015. A wannan majalisi na mako-mako da muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan, wallafar Abu al-Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasinmu na 88, idan 82 afwan, darasinmu na 82 idan bamu manta ba, Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yana cikin ambata mana wasu misalai daga cikin karamomin magabata na kwarai daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da kuma wasu daga cikin tabi'ai, don ya nuna maka cewa Allah ta'ala yana karrama wanda ya ga dama cikin bayansa, kamar yadda Allah ta'ala ya bawa annabawa mu'jizoji, ya ba su ayoyi wadanda suke nuna gaskiyar abinda suka zo da shi daga Allah. To haka nan Allah ta'ala yake girmama wanda ya ga dama ya girmama cikin wannan al'umma, saboda biyayyar da yake wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda kuma yake gaya mana cewa wannan shine mizani, waɗanda duk suka samu karramawa daga Allah ta'ala ta hanyar basu ko gudanar da wasu abubuwan mamaki a hannunsu, sun samu wannan ne a dalilin biyayya da suka yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama. Wannan shine abin aunawa, shine abin dubawa. Yayin da wani abu na ban mamaki ya gudana a hannun wani, to yana da kyau a fara duba yaya dangantakarsa take da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ta fuskar yi masa biyayya ko rashin yi masa biyayya. Idan ya kasance mai yin biyayya ne ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to za a fassara wannan abin da ya gudana a hannunsa a matsayin karama ce Allah ta'ala ya masa. Idan kuma ya kasance ba mai biyayya ne ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, mai saba wa tafarkin manzo ne sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya zo da shi da musulunci, to akan dubi abin, imma ya kasance irin abin da yake gudana ne a hannun matsafa waɗanda suke ta'amuli da aljanu, ko kuma ya kasance rufa'ida ne, ko kuma ya kasance hakika ce abin ya faru amma kuma ta lalace Ubangiji ta'ala yake yi masa. Saboda haka faruwar wani abu a hannun wani bawan Allah ko wani daga cikin halittun Allah ba shi ne ke nuna cewa wannan mutum waliyi ba ne, har sai idan ya kasance a rayuwarsa a ayyukansa mai biyayya ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga nan ne ake tabbatar da waliyi ko kuma ya kasance ba waliyi ba. Amma ba wai kawai don wani abu ya gudana a hannunsa wanda za ka ce abin mamaki ne shikenan wannan kadai ya isa ya tabbatar da walittakarsa ba. Saboda haka mafi girman walittaka da Allah ta'ala zai bawa mutum shi ne ya sanya shi mai tsoron Allah ne, mai yi wa Allah da manzansa da'a ne, mai ƙoƙarin kiyaye dokokin Allah. Ita ce mafi girman karamci da Allah zai maka, ya sanya ka kasance cikin masu biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa. In yayi maka wannan, to ya maka dukkan wata karama. Duk wani abin da zai gudana kuma a hannun mutum, ko yayin da ya buƙaci taimako, yayin da yake cikin buƙata, ko kuma a'a dan Allah ta'ala ya bayyana gaskiyar musuluncin da yake bi, to wannan kuma wani abu ne doriya akan waccan karama. Amma dai Allah ta'ala ya gama bashi wato karamci da daraja tunda har ya sanya shi mai biyayya ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ita ce mafi girman karama. Mallam ya ci gaba da lissafto mana kaɗan daga cikin abubuwan da suka gudana ga wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda ake lissafa su cikin karamomi na waliyan Allah. Ya ce wa Khubayb ibn Adi kana asiran inda al-mushrikina bi makkata. Khubayb ibn Adi ya kasance ribataccen yaƙi ne a hannun mushrikai a Makka. Wa kana yu'ta bi inabin ya'kuluhu, akan zo masa da inabi yana daure, akan kawo masa inabi da yake ci. Wa laysa bi makkata inabun, a lokacin kuma babu wani inabi a Makka, wato ba lokacin da ake ma samun inabin bane. To kuma amma shi gashi a daure yana samun inabi. Khubayb ibn Adi ibn Malik al-Ausi al-Ansari yana ɗaya daga cikin wato sahabbai waɗanda suke al-Ansar, kuma daga cikin ƙabilar al-Aus ya fito, yana daga cikin waɗanda suka halarci yaƙin Badar. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar da kissar, Imam al-Bukhari ya fitar da kissar a cikin littafinsa as-Sahih, Jami'u as-Sahih, Kitab al-Maghazi, ya ce Ghazwatul Raji', lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama, hadisin Abu Huraira ne ke cewa lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaɓi mutane guda goma ya aika su a matsayin ƴan leƙen asiri waɗanda za su leƙo masa irin abin nan makirci da ko waɗanda suke ba musulmi ba suke ƙulla musu, sai ya zaɓi mutum goma ya tura ya shugabantar musu da wani da ake kira Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah. Asim ibn Thabit ibn Abi al-Aqlah al-Ansari ya ce ya shugabanci wannan tafiya ta su. To suna tafiya sun zo wani guri da ake kira Al-Hada'a tsakanin Usfan da Makka. To tsakanin Usfan da Makka sun iso wannan guri, sai wasu daga cikin Larabawan da ke zaune a wannan guri, ƙabilar Huzay, sai suka gansu. Saboda haka sai suka sanar da sauran ƴan uwansu cewa ga wasu daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, don haka ya kamata a zo a tare su. To shine su waɗancan suka fito su wajen su 200, kuma kowannensu da kibiya abin da kwarinsa da bakarsa. Saboda haka suka riƙa bin diddigensu suna bin sawunsu har suka zo wani gurin da su wani musulmi suka zauna suka ci dabino, sai suka ga alamar dabino a gurin, sai suka ɗauka suka ce aiko wannan dabinon Madina ne. sai suka fahimci cewa to ba su da nisa da wannan wuri, su kuma jin cewa gashi sun an biyo su sun kula cewa ga wasu can sun biyo su, sai suka hau kan wani tudu, kan wani tsauni. Sauraka da suka zo su waɗannan mushrikai, sai suka ce da su, ku sauko, za mu ba ku aminci, sauraka ba abin da za mu yi muku. Sauraka sai shi shugaban su Asim Ibn Thabit sai ya ce shi ba zai sauko ba, ba zai taɓa yarda da wace da wani aminci na wani mushriki ba a yanzu. Sauraka sai suka shiga harbin su da kibiya, a nan suka kashe Asim shi shugaban nasu, suka kashe mutum bakwai tare da shi. Sauraka saura mutum uku suka rage, waɗannan mutane guda uku a cikinsu akwai shi Khubayb, akwai Zaid ibn Muawiya ibn Dathina, akwai kuma Tariq ibn Abdullah al-Balawi, ko Abdullah ibn Tariq al-Balawi. Waɗannan su uku su suka rage, sai suka cito, sai suka sauko, suka miƙa wuya ga waɗannan mutane. Yayin da suka sauko sai suka cito, sai waɗannan mutane sai suka cire igiyar abin kwarinsu, sai suka shiga ɗaure waɗannan mutane uku. Sai shi Ibn Dathina, shi wannan na uku shi ne Tariq ibn Abdullah al-Balawi, sai ya ce kai, ai wannan alama ce ta ke nuna cewa za a ci amana, wannan maganar cewa za su ba mu aminci ba gaskiya ba ce, don haka ni ba zan tafi tare da su ba. Saboda sai suka yi su ja shi, ya ce ba zai tafi ba. Da suka ga ya dage, ya cije, ya tirje, sai suka kashe shi a nan gurin. Saboda sai suka tafi da waɗannan mutane guda biyu, Khubayb da Ibn Dathina, suka tafi da su Makka, suka sayar da su ga masu bukata. Shi Khubayb banul, akwai wasu ƴaƴan wani da ake kira Al-Harith ibn Amir ibn Nawfal ibn Abd Manaf, sai suka saye shi daga hannun waɗannan mutane. Shi kuma Ibn Dathina, sai Safwan ibn Umayya ya saye shi. To wannan duk an yi ne bayan yaƙin Badar. A yaƙin Badar kuma an karkashe manya-manyan Qurayshawa. Saboda haka shi Khubayb ibn Adi, wanda muke magana a kansa, shi ne ya kashe Al-Harith ibn Amir ibn Nawfal. Don haka yanzu ‘ya’yansa sun saye shi a kan za su kashe shi a matsayin fansa, a matsayin kisasi, ramuwa. Shi kuma Safwan ya sayi Ibn Dathina a kan zai kashe shi a matsayin mahaifinsa Umayya ibn Khalaf da aka kashe a Badar. Saboda haka suka je suka ɗaɗɗaure su, domin a lokacin a cikin Ashhurul Hurum ne, a cikin watannin da ba a faɗa. Sai suka ce to ba za mu yi ba yanzu, sai bayan waɗannan watanni sun wuce. To shi Khubayb, wanda shi ne a nan ake gaya mana a ƙissarsa, suka je suka tsare shi bayan sun taru lokacin abin nan sun taru domin zartar masa da hukuncin kisa. Sai ya ce a bashi aska, saboda zai abin da rage gashin da yake gabansa, gashin hamatarsa. Saboda haka sai akwai wata ‘yar gidan, ‘yar shi wanda aka kashe ɗin, wata da ake kira Zainab bintul Harith, sai ta ɗauki aska sai ta bashi. Bata kula ba, bata ankara ba ɗanta da take shayarwa, sai ya rarrafa sai ya je inda Khubayb yake zaune. Tana juyewa sai ta gan shi a kan cinyar Khubayb kuma ga aska, sai ta firgita, wato tana tsoron cewa to yanzu zai kashe wannan yaro, kafin a kashe shi ma zai musu daji. Da ya ga alamar ta firgita sai ya ce a'a, ba zan yi haka ba, ai mu ba mu da wannan. To shi ne take cewa wallahi ita ba ta taɓa ganin asiri, wato wani ribataccen yaƙi da aka ɗaure shi. Ma ra'aytu asiran khairan min Khubayb ibn Adi, ba ta taɓa ganin wani fursuna ba na yaƙi da ya kai Khubayb alkhairi. Ta ce a lokacin gashi a ɗaure, amma sai mu riƙa ganin shi yana cin inabi, wanda a lokacin a Makka ba inabi, kuma ɗaure yake ba ma yawo yake ba, bare mu ce ko wani ya haɗa da shi ya bashi, a ɗaure yake a tsare, amma kuma ga inabi yana ci. Take cewa daga nan na tabbatar cewa wannan arziki ne Allah ta'ala ya azurta shi da shi. To shi ne lokacin da suka zo za su kashe shi, ya ce su ba shi dama ya yi nafila raka'a biyu. Saboda haka ya je yana nafila ya yi raka'a biyu, yake cewa wallahi ba don kada ku ji tsoron ina jin tsoron in mutu ba, da na yi su da tsawo fiye da yadda na yi su yanzu, to kada in tsawaita raka'o'in biyu ku riƙa tsantsan cewa tsoron mutuwa nake. sauraka suka je suka 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 kashe shi suka kuma gicce shi to anan ne ma har yake wasu baitoci walasu ubali hina uqtal musliman ala ayi shakkin kana fillahi masra'i wadhalika fi dhati alilahi wa in yasha yubarik ala awsal shilwi mumazzai ce walasu ubali hina uqtal musliman ba zan damu ba indai har musulmi za a kashe ni wannan ba za su in damu ba ala ayi jambin kana fillahi masra'i ta ko ina ma ta koyaya ma idan mutu sauraka indai har zan mutu musulmi wannan ba damuwa ta bace wadhalika fi dhati alilahi wannan mutu kuma da zan yi kisan da za a yi min shine dan Allah ai wa zalika alqatl fi dhati alilah fi wajhi Allah sauraka me zai sa in damu wa in yasha yubarik ala awsal shilwi mumazzai in Allah ta'ala ya ga dama ko da an yi gunduwa gunduwa da gawata wannan gunduwa gunduwar sai Allah ya mata albarka to Asim ibn Thabit shi shugaban abin nan din lokacin da aka yi musu wannan kawanya yayi addu'a cewa ya Allah ka isar da labarin mu zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam to Allah ta'ala ya karbi labarin ya karbi addu'ar sa sauraka sai gashi Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gaya wa sahabban sa abin da yake faruwa ce gashi abin da ya faru to daga cikin Qurayshawa sai wasu suka ji labarin cewa ai cikin wanda aka kashe abin nan akwai Asim shi kansa sai suka cewa to ai ya kamata a dawo kansa sau a dawo a yanki wani abu na jikin na gabar jikinsa don aje a tabbatar da cewa an kashe shi saboda shi ma suna cikin ya musu tari to shi kuma kafin ya rasu ya yi addu'a cewa ya Allah kada ka sa gawata ta shiga hannun mushrikai lokacin da suka kashe sun tafi sun bashi basu ɗau gawar ba amma da suka dawo domin su ciri wani abu daga cikin gawar domin zai a nuna wa sauran Qurayshawa a matsayin shaida cewa gashi shi ma fa an kashe shi waɗanda suke ganin ya musu ta'adi a Badar to ga alama cewa shi ma dai ya mutu to suna zuwa sai Allah ta'ala ya turo wata fara abin da ya turo wani zanzaro sauraka shi ya zo gashi nan ka annahu dhulla kamar yadda ya zo a ruwaya kamar girgije haka ya zo ya kare shi suka kasa matsuwa inda yake sauraka haka suka koma suka kasa taɓa jikinsa to wannan ita ce karama da Allah ta'ala ya wa waɗannan bayan Allah a lokacin Ibn Taymiyyah ya ishara zuwa ga karamar Hubay duk bai ishara zuwa ɗaya karamar ba ta Asim Ibn Thabit Asim Ibn Thabit wannan jikan Asim Ibn Umar Ibn Khattab ne jikan Asim Ibn Umar Ibn Khattab ta ɓangaren mahaifiyarsa ce mahaifiyarsa Jamila shi Asim ɗin tana dangantaka da shi Al-Harith tana daga cikin ƴaƴan Harith tana daga cikin ƴaƴan Thabit kai Thabit ibn Abi al-Akhlah al-Ansari to shine malam yace wa Amir ibn Fuhaira qutila shahidan faltamasu jasadahu falam yaqdiru alayhi Amir ibn Fuhaira an kashe shi a matsayin shahidi faltamasu jasadahu sai suka nemi jikin gangan jikinsa gawarsa falam yaqdiru alayhi amma basu iya samun sa ba wa kana lamma qutila rufi'a yayin da aka kashe shi sai aka daga gawarsa sama fara'ahu Amir ibn Tufayl ya ga sanda ake daga gawar tashi sama wa qadru rufi'a gashi na an daga shi kana Urwa ibn Zubair yake cewa fa yarawna anna al mala'ikata dafanatu suna ganin ma ko mala'iku ne ma suka dauki nauyin binne shi Amir ibn Fuhaira kamar da ku sani maula yake ga Abubakar Siddiq Amir ibn Fuhaira ana masa alkunya da Abu Amr ko Abu Amr ya ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga musulunci tun a farko-farkonsa minas sabiqin al-awwalina lil Islam kuma yana daga cikin waɗanda ake ta'azabtar da su saboda addinin su saboda musuluncin su sayyidina Abubakar ya saye shi ya yanta shi saboda yana daga cikin waɗanda sayyidina Abubakar ya yanta su da dukiyarsa kuma a kissar hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina za a ji sunansa ya bayyana shi ne wanda yake tafiya da dabbobi da yamma in yamma ta yi ya tafi inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi da Abubakar a cikin kogo garu Thawr ya je masu da wannan dabbobi su tatsu nonon su sha da sassafe kuma sai ya dawo Makka kamar ba a can ya kwana ba to shi wani Amir ibn Fuhaira akwai sanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura su wajen 70 da wani abu haka wanda ita ce abin nan yaƙin da ake kira ghazwatu mauna ko bi'r mauna annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura su da wasu makaranta akan za su je su karantar da wata kabila ga wasu kabilu daga cikin kabilun Najd za su karantar da su alqur'ani dukkanin su makaranta alqur'ani ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tura su shi Amir ibn Tufail wanda aka ambaci sunan shi anan ya taba zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya kirawo shi zuwa ga musulunci sai ya ce shi ba zai shiga musulunci ba sai dai idan za a yarda cewa in an yi noma duk shekara a Madina to shi da jama'a su suna da rabi amfanin noma da aka samu na Madina za a ba su shi da jama'a su rabi kamar haraji zai dora annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya musulunta annabi ya ce a to ka tafi ba za a karba ba to shi ne ya tafi da kiyayyar sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to a hanya wannan su waɗannan bayan Allah aka samu wasu daga cikin kabilu na larabawa mushrikai a lokacin kabilar Ra'il da Zakwan da Asiya suka fito suka yi musu ƙawanya suka kakkashe su mutum ɗaya ne a cikin hatsi na shi ne Zaid ibn Ka'ab shi kadai ne wanda ya tsira shi ma cikin matattu haka ya ɓace suka ga cewa shi ma kamar gawa ce to lokacin suka kashe su to shi Amir ibn Tufail yana daga cikin waɗanda abin da su shi ya jagoranci abin da shi kafiri ne shi ya jagoranci abin saboda haka sai ya rika bi yana tambayar gawawwaki wannan waye wannan waye wannan waye ana gaya masa to shi ne sai ya nuna Amir ibn Fuhaira ce wannan fa ce ai Amir ibn Fuhaira ne ya ce ya ga sanda lokacin da aka shiga wasu yana kallo sanda gawar ta shi ta yi sama bayan ta yi sama aka dare ita kasa to shi ne Urwatu ibn Zubair yake cewa tun daga lokacin kuma sai ta ɓace aka neme ta aka rasa daga baya saboda haka ana jin mala'ikun da suka daga shi sama suka yi kasa da shi suka dare shi kasa su suka binne shi Amir ibn Tufail ya ga wannan shi da idansa shi yake ba labari ya ga sanda aka daga shi sama kuma daga baya an nemi gawar tashi an rasa to kaga ita ma wannan karama ce Allah ta'ala yau shi wannan bawan Allah Amir ibn Fuhaira shekara ta hudu bayan hijira abin ya faru kuma an kashe shi yana ɗan shekara arba'in abin ya faru gare shi mala ya ce wa kharajat ummu ayman muhajiratan wa laysat ma'aha zadun wala ma ummu ayman wanda ita ce tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karami sunanta baraka bintu sa'laba baraka ce da hausa baraka bintu sa'laba ibn amr ummu ayman alhabashiyya sallallahu alaihi mutum yar habasha ce kuma tana barariyar bawa ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma ita ce tare ne shi ya gaje ta ne daga mahaifinsa asali baiwar mahaifinsa ce ya gada daga baya ya aure ta amma fuwan ya yanta ta bayan ya auri Khadija radiyallahu ta'ala anha tana daga cikin almuhajiratul uwal wanda suka yi hijira daga farko Ubayd ibn al-Harith ya aure ta ta haifa masa da ummu da shi Ayman din danta Ubayd ibn al-Harith shine mahaifin Ayman danta sannan daga baya Zaid ibn Haritha ya aure ta haifa masa da Usama ibn Zaid hibbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan lilan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta bar duniya bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 11 bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam da wata 5 bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam da wata 5 ita ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati sayyidina abubakar da umar suka je ziyararta sai suka same ta na kuka sai suke tambayar ta menene yasa ta kuka ta fada musu domin su ma su taya ta ce ita ba tana kuka bane saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ba wannan ne yasa ta kuka ba abin da yake sa ta kuka shine labarin wahayi da yake zuwa daga sama yanzu ya dakata babu sauran kuma an kawo mana wani wahayi a ce ga wani abu kaza ga kaza ga kaza wannan shine yasa ta yake sa ta kuka to Allah ta'ala ya dubi damuwar da take ciki wata biyar bayan wafatin sallallahu alaihi wasallam ita ma Allah sai karbaranta to wannan Ummu Aiman ta fito muhajiratan domin ta yi hijira daga Makka zuwa Madina walaysa ma'aha zadu wala ma'u babu guzuri babu ruwa tare da ita fakadat tamutu min al-atash iris kishurwa ta kashe ta falamma kana waqtul fitri kuma tana azumi lokacin ga azumi ga zafin rana mai tsanani ga tafiya mai wahala saboda haka lokacin bude baki da yayi wa kana sa'ima kuma ta zan a lokacin mai azumi sami'at hissan ala ra'siha sai ta ji motsi daidai kanta tana zaune sai ta ji wani abu yana motsi a daidai kanta farafa'atu sai ta daga kanta sama ta duba ta ga menene fa idza dalwul birasha'in abyad babu wannan a cikin aru-aru a nuskarka fa idza dalwul birasha'in abyad sai ta ga guga daure da farar igiya mu'allaqin yana reto daga kan da za ta yi sai ta ga guga an zuro shi daga sama da farar igiya fasharibat minhu ta kama ta sha hatta rawiyat ta koshi to a lokacin suke cewa za ta rika yawo a cikin rana duk tsananin zafin rana amma ba ta ji kishi ba tun daga lokacin ta daina jin kishi ce fa ma atashat baqiyata umriha sauran rayuwarta gaba ɗaya bata ji kishi ba sai dai kawai ta sha ruwa dan dai ana bukata a sha ruwa amma ba wai dan kishi ya dame ta ba a wannan ruwa tana cikin hilya ta Abu Nu'aym da Safwatu Safwa da Al-Isaba duk sun kawo abin nan sun kawo wannan ruwaya sannan yace wa safinatu maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da safina maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam safina sunan namiji ne ba sunan mace bace safina maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wasu sun ce sunansa Mihran wasu sun ce sunansa Mihran wasu kuma sun ce sunansa Tahman asalinsa mutumin Farisa ne ba Balarabe ba ne Ummu Salama Ummul Mu'minin matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ita ce ta saye shi kuma sai ta yanta shi amma ta kafa masa sharadi lokacin da ta zo yanta shi cewa za ta yanta shi amma da sharadin zai rika yi wa manzo Allah hidima ba ta yanta shi ba kawai kama gaban sai tafi yace ya yarda saboda haka ta yanta shi kuma ya zama khadimi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ci gaba ya samu ba karami ba ko ba za a yanta shi ba indai za ta sai shi ya zama mai hidima ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan daukaka ci gare shi to shi wannan safina ana ta maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tunda Ummu Salama matar ma'aiki ta sallallahu alaihi wasallam sai yake jingina shi zuwa ga maula ko kuma kasancewar sa mai hidima ga Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda haka yake ce masa maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amma asalin wala'in sa ga Ummu Salama ne ita ce ta yanta shi amma kuma ta ce zai zama mai hidima ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake ce masa maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda inda aka ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ana ganin su tare saboda haka ce ake ce masa maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to Abu Nu'aym a cikin kitabu Hilyatul Awliya ya kawo ruwayar Zahabi ya kawo ta shi ba asiyar da sauran masana tarihi duk sun kawo wannan ruwaya cewa wata rana shi safina din shi yake bada labari sun yi tafiya suka hau jirgin ruwa sai jirgin ruwan ya fashi saboda haka shi ya samu ya rike wani ɗan itace daga cikin abin nan daga cikin jirgin saboda haka ya ja shi sai ya jefa shi cikin wani tsibiri fitowar da zai kawai sai ya ga zaki gabansa kaga ya ketare wata mutuwar kuma ga wata a gabansa saboda haka yana fitowa haka sai ga zaki da yaga haka kawai sai ya ce wa wannan zaki ana safinatu maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni fa ne safina mai yi wa manzon Allah hidiman nan yana fadar haka sai zaki ya so guyar da kai da ya taso ga nama ya samu yana fadar haka ce sai zaki kawai ya kasa da kansa saboda haka sai ya rika sai ya je ya rika tura shi safina din yana tura shi yana tura shi sai da ya dora shi hanya ce ga inda zai bi ya fita ce yana kai shi inda zai fita sai ya je yana dan gurnani sai ya bayyaci bankwana yake masa bye 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 yake to kaga wannan ma karama ce wa safinatu maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akhbara al-asad yace ya gaya wa zaki bi annahu maula rasulillahi a wajenka kace maula rasulir rasul ko rasulir rasulillahi ne ko me maula rasulillahi ba rasulir rasulillahi ya gaya wa zaki cewa shi bararren bawa ne ko hadimi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fama sha ma'ahul asadu hatta awsalahu ila maqsidihi saboda haka zaki ya tafi tare da shi har sai da ya kai shi wajen abinda mafitarsa manufarsa inda ya sa gaba ta ma kaga wannan karama ce Allah ta'ala ya masa me yasa ya samu wannan karama bai ya saga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka karama ce gare shi mu'jiza kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yace wal bara ibnu malik da kuma bara ibnu malik kana idza aqsama ala allahi abarra qasamahu ya kasance idan yayi rantsuwa yayi wa Allah rantsuwa to sai Allah ya kubutar da rantsuwarsa wa kana alharbu idha ishtaddat ala almuslimina fil jihadi kuma yaki idan ya tsananta ga musulmi a lokacin jihadi yaquluna sai musulmi su rika cewa ya bara'u aqsim ala rabbika ya bara'u iwa ubangijin ka rantsuwa fa yaqulu sai yace ya rabbi ya ubangiji aqsamtu alayka lamma manahtana aktafahu na rantsi maka na yi rantsuwa da kai lalle tabbas sai ka ba mu kafadun su wato sai ka dora mu akan su fa yuhzamul adu nan da nan sai a karya waɗannan abokan gaba falamma kana yawma tustur yayin ranar yakin tustur fathu tustur tustar ba qadisiya ba tustar ba a qadisiya ne abin ya faru ba a wata a wani abin da za a ce imama wani abin a tustur tustar sunan gari ne qala aqsamtu alayka ya rab lamma manahtana aktafahu yace na maka rantsuwa ya Allah sai ka babu sai ka dora mu akan kafadin su wato sai ka dora mu akan su waja'altani awwala shahidin kuma ka sanya ni farkon wanda zai yi shahada famunihu aktafahum sai Allah ya dora su akan su wa qutila albara'u shahidan kuma aka kashe bara'u a matsayin mai shahada البراء ابن مالك دنقوان أنس ني أنس ابن مالك ابن النذر وانا دنقوان سني البراء ابن مالك ابن النذر واتو يا ينسني صحابيني وانديكي بابا كما جاري ميني ممانا سورو لشي اكا يانكي قهدو كما يان إيرا قتشي وانا سكا جي سكا هنرشي بيأت الرضوان بيأت الشجرة عمر ابن الخطاب يكا ربو تاوى ابن كومندو جنياكي انسا umara'ul jaish yakan rubuta musu takarda idan da akwai bara'a cikin rundunar cewa kar ku sanya bara'u ya jagoranci wata bataliya saboda me ce saboda shi kansa halaka ce saboda duk inda ake kutsawa zai ce mu kutsa saboda jarantarsa baya tsoro saboda ka koyo shi dan tiran arada da kani da haka sayyidina umar yakan ce kar ku sa shi jagora saboda inda zai ce kawai a danna ba a ja da baya ba a tsayawa ana tsaya dogon tunani ya ce la tasta'milul bara'a 'ala al-jaysh fa innahu mahlakatun min al-mahlaka min al-mahalik shi ma wata halaka ce in kuka sa shi to gaba gadi zai ja su to ya kasance cikin waɗanda ake karɓar addu'arsu idan suka yi addu'a addu'a su takan samu karbuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a cikin jami'ut tirmidhi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa kam min ash'asa أخبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره ديوا أقوى أن ذاك جنشي بالانكساس أحكا yana daure da wasu mukara haka a jikin sa wato ba sanye yake da tufafi na azu a gani ba law aqsama ala allahi la abarahu da zai yi wa Allah rantsuwa cewa Allah wallahi na rantsi sai kai kaza to Allah sai ya kubutar da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace minhumul bara yace bara yana daga cikin su yana daga cikin wadanda Allah ta'ala ya ba su wannan galibi babu sautari addu'o'in su suna karbuwa sautari in suka yi addu'a sautari bata faduwa saboda kan aka shiga yaki ya tsananta al'amura suka dagule to musulmi suka ce bara ayi kai rantsuwar al-iqsamu ala Allah shine ce Allah na rantsi da kai wallahi sai ka ba mu nasara to shi kuma Allah ta'ala zai kubutar da shi ya bada nasara din to shine sai su ce ya bara aqsim ala rabbika kai wa ubangijin ka rantsuwa fa yaqulu ya rabbi aqsamtu alayka lamma manahtana aktafahu fayuhzamu al'adu ce ya ubangiji na rantsi da kai sai ka dora mu akan su daga nan sai a karye waɗannan abokan gaba falamma kana yawm tustar daga cikin futuhat da aka yi a zamanin sayyidina abubakar zamanin sayyidina abubakar shekara gwamnan za'afuwan zamanin sayyidina umar a shekara ta 20 cikin yaƙe-yaƙen da aka yi an je a yaƙi a shi wannan garin to shine a lokacin abubuwa suka yi rincabe suka rincabe musulmi kamar za a yi nasara a kansu shine sai suka yi dandazo gurinsa cewa to kai abin da ka saba kai wa Allah rantsuwa domin mu samu nasara sai ya rantsi cikin bayan ya rantsuwa sai kuma ya ce Allah ka sanya ni ne farko wanda zan yi shahada sawa ka famuni hu aktafahum wa qutila albara'u shahida kuna tuna a yakin yamama yakin musailimat alkazzab ai shi ne aka dora shi akan wannan turks aka dora shi akan mai sunanta garkuwa aka jefa shi a cikin gonar da Musailama da rundunarsa suka shiga suka kulle gidan gonarsa da ya shiga ya kulle shi da rundunarsa yayin da tura ta yi tura ya ga ba zai iya da rundunar Khalid ibn al-Walid ba saboda haka yana da gidan gona babba da ya sa aka yi masa ganuwa sai ya shiga sai ya kukkulle babu yadda za a yi mayaka su shiga to shi al-Bara ibn Malik shi ya ce a ɗora shi a kan abin nan a samu kattai su jefa shi ciki shi zai bude kofar kuma mutuwa za a yi an jefa shi sara wajen 80 da wani abu ne a jikinsa saboda haka ya daɗe yana jinya kuma ya tashi garau ya ci gaba da saboda haka yana da ƙarfi sosai to kaga wannan karama ce bismillah
وخالد بن الوليد حافر حزنا منيعا فقالوا لا تسلم حتى تشرب السم
ثم
فشربه
فلم يضر
وسعد بن ابي وقاص كان مستجاب الدعوه قال قط الا استجيب له
ايسا كتشي قط me yasa qattun ana ta qattun ko qittun zaka ce
mada aqattu illa sujiba lahu wa huwa alladhi harama jurud kisra wa fath al-iraq wa umar bin al-khattab lamma arsala jayshan amara alayhi rajulan yusamma thalia fa bainama huwa yaqtuhu fa ja'ala yasihu ala al-minbari يا ساريه الجبل فقدم رسول الجيش فساله فقال يا امير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا فالى بسائل ya qariyatul jabal, ya qariyatul jabal, fa asnadna uhuna bil jabal,
uhura
uhuna bil jabal, fa hadamahu Allah.
Ya isa wa Khalid ibn al-Walid hasara hisnan, a wajen ku akwai karin maniyan ko kace muniyan maniyan ko. Wa Khalid ibn al-Walid hasara hisnan fa qalu la nuslimu hatta tashrab as-sum fa shariba huwa lam yadurruhu. Khalid ibn al-Walid Saifullah al-Maslul dai daga cikin ashrafu Quraysh tun a jahiliya, manyan mutane na Quraishawa, kuma yana daga cikin wanda suke jarumai gwaraza. Ya halacci yaƙe-yaƙen mushrikai da suka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallama tare da su har zuwa lokacin Umratul Hudaybiyya, umarar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta Hudaybiyya, sannan kuma ya musulunta gabanin fath Makka, ya musulunta qabl fath Makka, ya musulunta shekara ta bakwai. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa laqabi da Saifullahi al-Maslul, wato zararren takobin Allah. Ya shiga yaƙe-yaƙe da dama, sayyidina Abubakar ya dora shi shugabancin rundunar yaƙi da dama wanda suka yaƙi annabawan ƙarya din nan, su Musayrimatul Kazzab, su Asal Aswadul Ansi, su Sijah da sauransu. Sajah da sauransu ya yaƙe su, kuma sannan ya shiga yaƙe-yaƙe a Sham da Iraq. Khalid ibn al-Walid hasara hisnan, ya taba yiwa wani wata ganuwa, suka yi mata kawanya, suka yi mata kofar rango. Faƙalu, wannan a fathul hira, lokacin da aka je buɗe hira daga cikin irin garuruwan da aka buɗe na Iraki, to a daidai a wannan lokacin ne suka je garin hira ɗin, su mutanen garin sai suka shiga abin nan garin suka rufe. To da suka yi ma garin hisari, ma'anar su jima a garin su yi masa kawanya saboda abin da suke ci zai kare, saboda dole ne su buɗe su miƙa wuya don ba su ta zama a haka ba, ko me suka tanada dai abincin su kare ya zai ba a shigo da sabo. To faƙalu, sai suka ce la nuslim hatta tashrab as-sum, ba za mu musulunta ba sai in ka yadda ka sha dafi. A yadda ruwaya take kamar yadda ya zo cikin Musnad Abi Ya'la da kuma Al-Mu'jam al-Kabir da Tabarani, an gaya wa shi Khalid cewa ya yi a hankali kada mutanen nan kafiran nan su ba shi dafi ya sha, wato za su iya kawo masa dafi ya sha, sai ce a kawo dafi, ba dai maganar dafi ba ne a kawo. Aka kawo ce bismillah sai ya sha, ko abin da ya same shi. Wannan ita ce riwayar, banga magana da sun ce ba za mu musulunta ba, amma dai an ja kundansa cewa ya a hankali ya ce ba dafi ba ne su kawo, aka ce su kawo a gabansu ya sha dafi, ya bismillah ya sha, ko ba abin da ya masa. Wannan ba yana nuna kai ma ka yi bismillah ka sha dafi ba. Wannan kuwatul yaqin ne da Allah ta'ala ya ba su, ba kowa da yake da irin wannan yaqinin da suke da shi ba. Gwargwadon karfin yaqinin kan gure ne da zaka samu dacewa, amma kana sha zuciyarka na bugu uku kaga ba yaqini tun daga nan, kai kanka a tsorace kake, to da wanda zaka yi a tsorace kaga baka kana jin za a iya samun matsala, in ko da wannan jin a ranka to kaga ba a samu kuwatul yaqin din ba, shi a gurinsa kawai ba za a samu matsala ba, bai kawo a ransa ba ko da daidai sakan ɗaya cewa za a samu matsala, kuma yana ganin wannan zai taimaka su ƙara gane gaskiyar musuluncin da yake ɗauke da shi. Shi sa ya bismillah a gabansu, ya yi bismillah ya sha, kuma ba abin da ya masa. Saboda ba wai ana nufin kai ka sa a kawo maka dafi ko wani guba ka ce kai ma za ka gwada ba, ba haka ake nufi ba. To shi ma wannan kaga karama ce Allah ta'ala ya gudanar a hannunsa. Wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas kana mustajabar da'wa, shi ma yana daga cikin waɗanda ake ansa addu'o'in su ma da aqattu illa sujiba lahu bai taba addu'a ba face an ansa masa wato wannan shine abinda Allah ta'ala ya bashi saboda addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kamar yadda yazo cikin Jami'u Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma stajib li Sa'd idza da'ak ya Allah ka ansa wa Sa'd din ya roke ka kaga ashe abinda ya samu dinnan daga Annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi masa addu'a ce ya Allah in Sa'd ya arye roke ka ka ansa masa ka ansa masa saboda Allah ya karba addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin lamarin sa don haka in yayi addu'a to Allah da karba addu'ar sa shine kamar yadda ku sani a Sahih Bukhari mutanen Kufa suka je suka gaya Umar cewa bai iya sallah ba suka kai kukan sa lokacin da aka nada shi gwamna a Kufa sayyidina Umar ya tsige shi ya tura musu Ammar ibn Yasir sannan ya haɗo shi da wasu mutane cewa aje a yi bincike ya san dai Sa'd ibn Abi Waqqas ƙarya ne a ce bai iya sallah ba suna cikin as-sabiquna al-awwaluna kuma yana daga cikin al-mashhulu lahum bil janna wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu shaida in aljanna ne to ya za a yi wanda dan aljanna bai iya sallah ba shi wanda ciki cewa bai iya sallah ba sahabi bane ba amma yana sukan Sa'd cewa bai iya sallah ba shi ne da aka shige Kufa da waɗannan mutane a ka'idar shugaban aka kawo masa koke talaka suka kawo masa koke kai ya ce ni ma'aikacina ba zai haka ba da aka yi kura'a ya yi bincike don a ƙara fito da gaskiya saboda haka duk da ya san cewa Sa'd ibn Abi Waqqas ya fi ƙarfin a ce bai iya sallah ba amma sai tura da dalagiyar ce aje a yi bincike aka rika bin masallatan Kufa masallaci ɗaya bayan ɗaya ana tambaye su ko ina aka je sai su ba da kyakkyawar shaida don shi kansa Sa'd ya ce shi yadda irin yadda Annabi yake sallah haka yake to duk inda aka je sai a ba da kyakkyawar shaida sai wani masallaci kwaya ɗaya wani mutum wanda ake kunya da Abu Sa'da Usama ibn Qatada sai ya tashi shi kadai shi ba a masallacin ba wai dukan ɗan masallacin ba shi kadai sai ya miƙe tsaye sai yake tuhumarsa da abubuwa uku cewa la yasiru bis sariya wa la yaksumu bis sawiya wa la ya'dulu fil qadiyya cewa la yasiru bis sariya tun da ya shigo garin Kufa ba a fita an je an yaƙi da shi ba saka zaman sa yake a gida sannan wala yaqsimu bis sawiya in kuma an kawo ganima baya raba daidai san kai yake yi ya ba wasu da yawa ya ba wasu kadan ya hana wasu wala ya'dilu fil qadiyya in kuma ana rigima aka kawo masa kara to baya adalci san zuciya yake shi ma shi kadai ne wannan mutum ya tashi wannan magana to shine sai Sa'd ibn Abi Waqqas ya bude baki ya ce to ya ubangiji idan mutumin nan in kana abduka hadha kaziban فأعطي العمرة وأعطي الفقرة وأرده بالفتن بابو اوكو يزر جيش رسوبة وشما يمسى الدعوة يتي ألا إنبا وأن الناك كريا يفعل تي ألا كثوي تلنسى سنن كثوي تتلوچنسى وتي تولي أما تشكين تلوچي نبلاي سنن وأرده بالفتن سنن كجيفة تشكين فتنو wato ya zama tsohon banza gashi tsoho cikin bala'in talauci kuma tsohon banza ɗaya daga cikin ruwat ina jin abin nan Ubaida ne Ubaidillah yake cewa na ganshi ya tsufa tukuf har giran abin nan girarsa ko abin nan gashin girarsa ya zubo akan idansa yana yawo kwararo cikin garin Madina yana cewa Sheikhun Maftun shehi ne wato tsoho ne fitinanne tsoho ne da aka fitine shi sannan yana bin yan yara ƙanana yan mata yana tsikararsu yana cewa Sheikhun Maftun Allah ya karɓi addu'ar Sa'd a kansa to wanda yana daga cikin mu'jizar da abin da karama da Allah ta'ala ya yi wa Sa'ad ibn Abi Waqqas ya kasance mustajabar da'awa saboda addu'ar da Annabi ya masa wa huwa alladhi hazama junda Kisra wa fataha al-Iraq shine wanda ya karya sojojin Kisra Kisra ibn Hormuz ya kuma bude wato garin Iraq ya kwaci garin Iraq daga hannun Farisawa sannan cewa Umar ibn al-Khattab lamma arsala jayshan wa amara alaihim rajulan yusamma Sariya yayin da sayyidina Umar ya aika da wata runduna za ta fita yaki ya kuma shugabantar musu da wani mutum da ake ce masa Sariya sunan shi Sariya ibn Zunay Sariya ibn Zunayb ibn Amr al-Kinani sahabi ne a lokacin jahiliya yana daga cikin waɗanda irin mutanen nan masu kai harhare su kai hari can wato ya shahara da fadace kuma daga baya Allah ya ganar da shi ya musulunta kuma ce wani fitaccen dan daba da ya shahara da daba kuma lokaci ɗaya sai ya gane sunna daga shi to kaga duk abin jarunta sai a ce to wuce gaba ko da ba a san matsorata to Sariya ibn Zunayn ibn Amr al-Kinani sahabi ne a jahiliya yana daga cikin waɗanda suke kai harhare kuma sun ce yasbiqul farasa adwan birijlai wato in doki ya fita a guje shi kuma ya fita a guje da kafafuwan shi yana tsira da doki to kaga wannan ai dole ya fitina yayin da musulunci ya zo sai musulunta a lokacin da aka zo za a fita yaƙi sayyidina Umar sai ya ce to a sa shi shine shugaban wata bataliya shine ya shigar da musulunci Asbahan cikin ƙasar Iran take shi ya kai musulunci can to wannan mutum sayyidina Umar ya dora shi shugabancin wata runduna fa bainama Umar yakhtub Umar na tsakiyar huduba faja'ala yasihu 'ala al-minbar sai aka ji shi yana ta daga murya da ƙarfi akan minbari yana ya sariyatul jabal to ya sariya wajen dutse ka nufi wajen dutse hasa uku su dai sauran mutane ba su san me yake faruwa ba to bayan nan fa qadima rasulul jaishi sai manzon wannan runduna ya iso madina fasalahu sai ya tambaye shi fa qala sai ya ce ya amiral mu'minin qina aduwana ce ya sarkin mu'minai mun hadu da abokan fadan mu fa hazamuna sai suka karya mu wato suka yi nasara a kanmu fa idza bi sa'ihin sai muka ji wani na wata murya na fada ya sariyatul jabal mun ji wani na daga murya yana fadar wannan ba mu san dai waye ba amma ana cewa mai wajen dutse fa asnadna zuhurana bil jabal sai muka sanya bayan mu a cikin dutse wato sai muka koma muka bawa dutse baya fa hazamahumullahu sai Allah ya karya mana abokan gaban mu saboda ka wannan abinda sayyida Umar ya faɗa a lokacin Allah ta'ala zai masa ilhamin cewa akwai wata matsala a yaƙin su da yake ya jefa masa a cikin ilhamin su shi kuma yayi wannan abin da din maganar su kuma Allah ta'ala ya isar da maganar ta hanyar da shi ya ga dama ba kamar yadda wasu ruwayoyi na ƙarya suka zo da ƙare-ƙare ba cewa Allah ta'ala ya bude masa wai daga kan minbarin yana hango filin dagar ana ta gumurzu sai ya ga ga abin da yake faruwa sai ya ce ku yi can wannan akwai sufaye masu da'awar kashfi wanda suke cewa Allah yana buɗa musu kirjin mutane suna ganin abin da kake sakawa wai shi wali zai ga abin da kake sakawa a cikin zuciyarka sai Allah ya bude masa zuciyar taka daga nan zai gano Ka'aba to dan su ƙara ƙarfafa wannan abin da suke faɗa shine suke kawo irin wannan amma duka ruwayoyin wannan ruwayoyin na ƙarya abin da inganta shine wannan ruwayar Muhammad ibn Ajlan wannan ita ce kawai ta inganta saboda sayyidina Umar ba wai wani abu ya gani ba ilhami ne da Allah ta'ala ya masa kuma kamar yadda ku sani da man shi mutun ne mulham to shi ma kaga wannan karama ce Allah ta'ala ya gudanar a bisa hannunsa to Ibn Taymiyyah zai ci gaba da gawo karanto mana wasu daga cikin karamomin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama har ya gangaro zuwa ga waɗanda suke ba sahabbai ba tabi'ai domin da ya tabbatar da cewa akwai karama da Allah ta'ala yake wa masoyansa masu tsoransa. Allah ta'ala ka samu cikin su. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.